Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma ci kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 28 ga watan Maris na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yawan mace-macen aure a Ghana.
Sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakilin sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu za mu garzaya ƙasar Ghana tare da wakilin sashen Hausa Hawa Abdulkarim Young Pioneer.
Assalamu alaikum, sunana Hawa Abdulkarim Young Pioneer. A shirin mu na yau da gobe za mu tattauna yadda auratayyar mu a nan kasar Ghana ake samun matsala, musamman wannan lokacin da fara azumi. Kinga irin auratayyar da aka dinga yi yanzu ana dab da tare azumi, kuma sai ga an dinga sako yayannin mu da kannin mu gida. Muna tare da Hajiya Zainab Hussein da kuma Hajiya Rahma Umar Sanda wadda za mu tattauna da su. Wannan tambaya yana zuwa ma kubin duka nan kasar Ghana, me yake haifar da wannan rabuwar auren?
To Hajiya Hawa, na gode kware da wannan tambaya da kike kai. So da yawa kinga in an kusa shiga Ramadan sai kiga ana ta kukuwan aure, kijinan aure, gubinan aure, jibinan aure. To ana gama sallar Ramadan sai kiji ai auren wace ya mutu, ai an wani ya rabu da matan shi. To abin da ke sawa ne da yawa suna yin auren nan din sun ga wani yayi, wani ya nima ya kamata yi, wace ta yi nima ya kamata yi. To ina jin wannan ne da yake ba zama a samu fahimtar juna sosai, sannan ai auren ana auren ne Ramadan na zuwa ya kamata yin aure. Tunda Ramadan kinga da yawa nan suna tare da ƴan matan nan suna harakan su, yana ganin gare ya aure ta, ina auren ta bayan Ramadan suke ga ya sake ta. Waɗansu abin da ke kawo rabuwan kenan, waɗansu kuma akwai rashin fahimtar juna, rashin jituwa, kin gane, na zamantakewan aure. Kin gane wannan kuma yana iya kawo mace-macen aure, domin wata mace ta shiga aure bata iya dahuwa ba, bata san yanda ake tarayyar miji ba, bata san yanda ake kula da surukanne da dai sauransu ba. Wani namijin kuma yayi auren bai san hakkokin auren ba, bai kuma nemi sanin hakkokin auren ba. To waɗannan duka na kawo mace-macen aure.
Warawa dai ayi aure ranar Litinin sai kiga an rabu.
Waɗansu su lack of plan, bai da kudi, dakin da ya kama ya auren da ke kawo ne some small months bai kai nawa ya kare. Kin ga ayi aure lovelishly, meanwhile dakin shi ko inda isaki as amarya is a rented apartment and it's left with small money you carry. He didn't tell you ka zo cikin gidan kana gan you are coming to live at your husband. Unfortunately she has one abutun rent ya carry wane ne wane ne, kuma aure kudin da aka bata wurin aure there's no money to give back to the in the current. That is one. Secondly zaka aure namiji zaka zo ka gan kamar ashe ba namiji bane. Can understand some people can just do basta su yi komine sexually, they can't do anything to you. So probably ka shigo nan kina gan kamar muna magani yayi bayin yayi bayin, at the end of the day kina gan bari in park ma an wuce. You understand? Wani kuma kana expect one abu kan da ya approach ka. Muna da people that what in that zo wurin ku lokacin your courtship they dress well, they go for cars and all that just to impress you. Amma da an rar da ke an kawo, what you are expecting is not going to be like that. Wasu na hakuri da mazan duka, wasu na hakuri su zauna, wasu kuma suna gan kamar no this is my lifestyle haka nake son yin rayuwa in na gan ba haka nan bane ba zan zauna ba mazan nan ke rabuwa da su wasu matan ma su ke fita
a wani gari haka ma ki sai ki namiji ya sai miki kin ga nan kina da dama ki fita duk lokacin da yake so ki yi sai sai ki dawo amma duk da shi ba mu yi mu zama gida wuri
the fact that an bata freedom ta fita ta sai wa ta yi abinda za ta yi no there is a akwai abinda ke damu mu cikin system of marriage that is why mata ba su zama probably yaya zama financial issue yaya zama health wise yaya zama lack of communication yaya zama lack of exploring and all that rushing haifuwa it's also a factor
to me zai kawo ka aure namijin da baka so ko ki aure matan da baka so kawai ki aure kika tashi ko kuma kawai shi aure ya tashi
sometimes is enough to from society the peer pressure that is abuyoyinka ko looking at the kind of life one ke live of which ke kai very desperate to live that kind of life so in view of that and after all in terms of maybe worldly things then I know what's ababan da being single you can't get it so of course you have to what kaje kai ire-iren wayansu abubuwa da daka samu wayannan ababa so sometimes ba soyayya ke sa mutun yayi aure ba material things to get those things in the yashe she the person will go through all that say aure just in the name of aure or society san kuma ita ma ta yi aure ko dai pressure da ke kanta from friends from family and all that in the ya sauka mata so most of the time that is the reason the wadan suke shigan aure ba da soyayya
me ke damun yaran matan mu na zangon Ghana in wurin auratayyan mu da dama sai ki ga mazan na fara korafi cewa ni saboda kaza ne yariya bata da tsafta kaza yasa na rabu da ita bata kamun kai na kama ta da wani bata gasunan dai macen kuma
ma muna kama su da wasu me yasa an namiji yayi ya zama okay amma mace ta yi she zama issue maza ba su wasu men suna good from their responsibility kai kana gan ga abin da ya kamata kai a ya ja ba ya tsa miki ido don kinya kin yi kwana biyu or today tomorrow kai no ya ban miki aikin keki no it's not about matan nan ana ina sa muna da problem ko no they themselves tunni tun da na tashi tun da na fara jin wazi I'm yet to hear wazin da da talk about men it's always about ke mace ki hakuri ke mace ki gyara kaza ke mace ki kaza ke mace ki kaza ke mace
ita mafi yawancin mazan mu na Ghana abin da kafa dinga shi suke sayawa su saki mace
kware Hajiya Hawa mafi yawancin mazan Ghana suna sayawa kan rashin gaskiya su saki mace kuma ta saku har abada amma in mace ta nemi saki sai a dauko mata ga ƴaƴanki mutane sun yi magana findi gandi ba za a zauna a duba wani irin lefi ne yayi mai hawa ki sani fa yau in kina tare da namiji in yayi aje farka waje a Ghana ana ga a'a shi namiji ne ya iya yayi to amma wani ayan Qur'ani ya ba namiji wannan iko ban taba jin wani malami ya ja aya ya ce ai namiji Allah ya baka iko ka aje farka bayan kana da mata ba amma in yayi it's normal amma mace da zaran namiji ya ga alama ma ba wai ya tabbata ba alama ma ya ga kaman kina haraka da wani ma sai ya tsaya kan wannan ya saki ki kuma kin ko har abada kin gane shi yasa su mazan su daina cutan mata an ce su yi aure biyu uku hudu in baka iya adalci ka aje guda ko amma ai ba a ce ka aje mata ka je kuma kana bin farka ba yace ya jara ma duk abin da ke tafiya cikin gari namiji guda yana da mata ya aje farkuna daban kuma abin da ke mini ciwo haji hawa zamanin Ghana ga da muke ciki wato sun maida shi ma abin alfahari har ma namiji na iya aje farka da za ta yi ta tube kanta tayi hoto ta turo mai yana mijin wata fa kuma ta san me mata ne to ki sawa abin da ke bani takaici abin da yafi bani haushi namiji na tare da budurwa su yi rayuwa shekara 10 shekara 5 shekara 6 bai aure ba sai ya je ya aure wata yana auren wata itan da ke fa yana tare da ke bai aure ki ba amma wai har gobe kina matsayin girlfriend din shi budurwan shi ya bar matan shi kuma ya zo gurin ki kuma ki yadda ki dauki kai ki bashi ba yake kore shi ba ke watan ki ba mata aure bane
a watan Ghana mafi yawanci na kan shi ba wani matsala ba
amma matsala ne don kaman ni hawa namiji kana tare da ni Allah ya kiyaye wai baka aure ni baka auri wata sai ka kuma dawo wai kai da bulala ma zan ina jin na tara yaran unguwa dusi zan bari ayi maka ai ni ba mutuniyan banza bane
sai ka daga cikin abin da ke san mutuncin kan mu they think wasu or Ghana mazan mu ke living na it's like autocratic be democratic ba an maida lamarin auren like an wani masuwa ne baka aure kana da freedom
ba ki ganin matan Ghana mun sa I know my right mafi yawancin matan Ghana an yi boko an waye ga matan Ghana Ghana dai mu da kanmu san muna rayuwa ne irin na turawa
a kominci ma be boy rights din ka ba musulunci ya ba mace yancin ta ya ba namiji yancin da sannan ya gama ku biyun dukan kun zo zama ya ba ku common responsibility din da za ku yi so it's not about I know
my right.
It is something that is there the ba mu fight for and yanzu that those that want to fight for that thing waɗanda suke son su kama wannan abu su so go for their rights saboda yan baya it is time we have to wake up shace kaman dai tajin school she wants to challenge it's not about that marriage aure ya fi flexible ko kai ne wa let your wife feel free let your husband feel free because in a nutshell now we all know there are some rules that you govern you just don't live by your own opinion
so,
from above ambam rules
matan kuke ganin su ne ba su laifi
ba
ku ganin mazan wasu kuma na barin mazan saboda mafi yawanci mata kuma na da nasu aibin suna daga cikin abin da ke haifar da rabuwar aure a wannan zamanin
hawa ba wai muna ba mazan laifi bane gaskiya ne maganan ki akwai mace da ita ta shiga aure ne da mission ita akwai abin da yasa ta gidan aure ita ta je ne fa don miji yana da kuɗi yasa ya kamata ya saya mata mota ya kamata ya mata gwalagulai ya kamata ya kawo mata maid ita gidansu kaza idan gidanmu ban da huwa ne a'a wallahi in kin je zaman aure daban ne da zaman gidan amma kuma kai kuma namiji ka duba wani gida ka dauko ta baka dauko mace gidansu tana cin shinkafa da naman kaza ka zo ka ce mata wai ta zo tana cin tubani ba zai yi ba isa aure daidai wai daidai ruwa daidai aure daidai wanda zaka iya ka duba
kina ganin akwai wani hanyar da za a magance matsalar rashin rabuwar aure
matsala ɗaya ne kin ga yau mutanen da ba su sallah ba masallata ba sun aje wani abu wai mai counseling ana educate mace da namiji kafin su yi aure kuma gurin auren ma sai fa an tambaye kina son shi kana son ta sannan kuma a tambaya ko akwai wani cikin ku da ya san wani dalilin da zai hana mutane biyun ga aure sai fa an yi wannan tambaya sannan ake daura to amma mu musulmi iyaye suna da wani halin da ni nake ganin ba daidai bane yau hawa kin kawo namiji kin ce ma iyayenki wani nake su kafin a daura aure wata kila kin ganshi kuma da wadansu halayya na kike daga mutumin nan bai iya zama da shi sai kika dawo kika ce ma iyayenki gaskiya mutumin nan ni na kawo shi amma gaskiya auren na fasa ba za su yi bincike dalilin da yasa kika ki auren ba sai a ce tun da ke kika kawo shi dole sai kin yi auren ina za a yi zaman lafiya so shiga yake kuma yana fita yasa yafi iyaye ko da za su miki auren ma su fahimtar da ke su yi miki magana mai kyau da ai su ga kamar eh lalle kin fahimta amma wallahi in baki fahimta ba kasiye da su yi wannan auren dole yau za ki je ne wallahi in sai za a samu saboda cikin abin da ke haifar da wannan kenan sannan communication tsakanin mata da miji kamata cikin zaman ku samu rana ku zauna wance me nake miki da baki su wani me nake maka da ba wani gaskiya ka mini abu kaza ban su wance a aikin kuna in dai kuna samun irin wannan muhawara tsakaninku za ku yi ta daidaita kanku za ku yi ta correct waɗansu mistakes sannan namiji da mace wallahi mu dukan mu iya cewa yi hakuri ya fi min na miki laifi kar ka bari matanka kaɗai ne za ta yi laifi ta ce maka yi hakuri wallahi ka san kai mata laifi har ka gane kai ke da laifi ba ta hakuri mai dukawa wada ba ka cewa ba ni
amma san ki matashiya ko kuma ce kina fita kina kallon matsalolin da ke kawo rabuwar aure
wasu mazan ba su san abin da ake ce ma kyauta ba in between themselves they are too stingy to the extent that in mace ta je tana samun wannan everybody needs care inda duka ake kyautata maka kuma you be glued to that place so most of our men they don't know or they don't do things like that kamar a ce an sai mata wayanta ya lalace new ya samu wani riga ya sai mata they don't do it kan ya sai miki abu ya kai shekara it's a factor aside that one too ba su yalallashi ba wurin kwanciya is poor I swear wani namiji is sick deep down but he will never tell you he's living with it how to come out and sorry to find solution na ina zaune da shi kuma kin na hakkin ki ne ya baki but he's not doing it. Where do you go from there? You are still sitting back a jin dadin auren ka.
Ko da ake bin junan na sai me ake?
I bin junan. Sometimes we don't get involved in those acts. In dai za bi kan tsari kan da aka ajiye in ka ga mace kana so ta mata na son ka kayin dai ai auren akwai kan da aka yi tsarin shi ba dai don kana son ta tana son kayin ai auren no shikenan ku fara shiga wuri. Kana know it's just about communication, knowing his attitude, knowing your attitude, getting to know the family and all that what he does. I can
someone na bin kuma yanzu akwai wahalar yin shi
kore
yanzu yanzu sa halin namiji abinda ko daga hoto kawai ana nuna har yanzu ana yi.
A har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar.
An ji hawa kin sani baka taba sanin halin mu don ko wanda kake tare da shi ma ka aure shi kuke tare kun zauna shekara 20 wata rana ya dauko maka wani halin da baka taba sanin shi da shi ba yasa wani wai a san hali ni ban count shi amma abin da ya kamata mata mu sani shine wallahi matan da suke daukan kansu suna ba mazan da ba mazan sukiya kuma namiji in ka aure mata duba ka aure ta maybe da farko kana iya kai ka tara da ita cikin dare su biyu su uku ko su hudu maybe su biyu a mako maybe su hudu a mako maybe su biyar a mako kin gane she ka zo ka ga a karfin ka yanzu be zaunar da ita matan ka fahimtar da ita haka wata mace kuma lokacin da ka aure ta tana da wannan karfin za ta iya ta karbe ka koda su goma ne amma bayan kila haihuwa ta zo ba ta iya wannan maybe tana ga so cikin wata biyu ko so ɗaya cikin wata uku ita alhamdulillah ka fahimce ta ku fahimci juna
a yanzu haka namiji me suke tsayawa kai su rabu da mata haka mace kuma me take tsayawa kai ta tace yau ta tattara kayan ta ba ta tsayawa ta yau dukansu kuma wake da laifi
kowa na da laifi wallahi hawa kowa na da laifi mace na da nata laifi namiji ma na da laifi
kuma mazan sun fi samun laifi kan mata
haka ne so da yawa
because they are the head of the house so muna dokan su as example so in kai ka kawo mace tana she's under you you should be her role model for the wife for your kids and even your environment so majority maza ke da laifi if you matter most of the time
maza na da laifi yafi mata a Hajiya Zainab amma ki sani fa wani namijin wallahi zai aure mace yana mata goma sha biyu cin ta bi wasa suturan ta bi wasa wurin kwanan ta jin dadin ta walwalanta
ke muna da 100% person
oh insha Allah
no it's never possible baya samu namiji 100%
Zainab ana samu
yana mata komi that one is a question mark bai yi mata komi
Zainab
kowani mutum na da amma kowani mutum yana da amma cause amen mazan ganan mu na yau komi zati a da saura
aja hawa maganan ta ban ce ƙarya bane amma wallahi yau muna da maza muna da dan kasa su da kansu sun san kansu su maza dan kasa ne su nan aka haife su nan aka rene su amma akwai waɗanda sun shigo ne
materialistic nan kana provide having your iman at hard, treating your wife as she's supposed to be treated. Just so we
I'm have designer.
I mean, the issue of Dankasa and all that you are mentioning, why do we relate to people? Education. Just don't get a secular education. When you travel, you adopt cultures. Can you understand? So all these things are there are ways of treating people aside your own way or how you see it in your environment.
Abin da yasa maza ke da laifi suna ji da matan su ya abinci ya
kawo kayan sutura yayi mata in an zo wurin kwanciya he will satisfy her wani fita jin dadi walwala in ba zai ji ba ma zai bata kudi ta je da ƴaƴanta amma wa'en su matan zaki je gida ita ko uhu riga mijinta ya dauda amma bata damu ba wurin kwanciyar shi ma bata damu za ta iya barin bedsheet wallahi in kin shiga ɗakin ta yaro ma yayi fitsari ki je zaki zauna ma ki zauna cikin fitsari
yana daga cikin alamun da ke kawo rabuwar
sai wani nana in ya gaci yana ga kaman bai iya wani sai ya ce ya ƙara aure to in ya ƙara aure kin ga inda kishi ke tashi kenan wani ma sai kiga ya sallame ki
to ai wurin ba ai adalci ba rashin tsafta bai kai to the extent da daka sallame ta ba there are so many ways in the daka ka bar ta learn did you teach her or did you ka bar ta ce inda za ta koya ta ki so ai mazan ma kamata su taimaka cikin gida
kokore yana da kuma mazan
ba ta yi ba ta yi ba ko in ba ta yi wannan ba kai ka sai kan wannan as hujja ka ce ka rabu da dauk akwai kasaman maza na ransa da Allah
sosai Hajiya Hawa maganan ga da nake fadi akwai
yanzu ina son ku ba kwararren hujja abin da yasa mata suke da laifi wurin rabuwar aure da ke yawa saboda wasu kamar da yake magana ke ajiyar mu kin danganta laifin da yawa zuwa ga mata su ne wanda suke yi sanadiyar rabuwar aure Hajiya Zainab kuma ta danganta laifi da yawa zuwa ga maza
laifufukan da zan ce yana faruwa kin ga wata mace nanan halin ko unkula halin ko uhu ita sun ita abin da ke gabanta daban lamarin aure daban ko da yake Hajiya kin ga in ka aure mace kin ga so da yawa ina magana in ce iyaye ina magana shi in ce iyaye
iyaye na da hannu cikin rabuwar aure
da hannu sosai domin wata uwan nanan in yarta ta zo ta ce mai ai ga abin da nake ma miji na maimakon ta kwabe ta sai ta ce ai kin yi daidai ko gobe in yi ki mai ba a haka ya kamata ki aje ɗarki ki fahimtar da ita kuma so da yawa ina faɗi wallahi iyaye in kun aurar da ƴaƴan mata musamman da kuma mazan ku bar musu rayuwansu kuna nan ku rika tabo su ya zaman ki da mijinki me ke faruwa ba wai kina tambayan ta don ki ji sirrin gidanta bane amma kina tabo ta ne don ki ga wani irin zama take yi da mijinta
akwai tangarda ko masalla da wuri
sai ki tsofa ciki sai ki dan gwada mata ke kuma ku kuma ta wurin angwane kuma haka kai ma zaka iya kai uba zaka yi aje danka ya matan ka ya kaza ko uwa ki ya zaman ka da matanka amana ce kaza 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 wadan suna nan shi an riga an ce shi aljanna mace karkashin kafan shi yake shi ta shi ko uhu da ke magana sai ce amma ke ma mace da kika shiga aure wallahi kin je zama aure koyi zama aure
a kwana da naji wani abin da ya raba aure shine diaper pampers matsalar tsakanin mata da aure saboda diaper ne ya sallame matan shi me zaki fadi laifin da kika danganta kan maza haka
that is the mentality da muke nike batun shi the perception that anything that has to do with cleaning cooking picking plating arranging mata ke his is to just provide the money ainin na ajiye kuɗi in kuna son wannan ba ku that is his responsibility so yazo ya ga wani abu ya it's not right or it's not placed right and he blames either matan ko yaran yace ya kuka ga wannan ai kai ma mutun ne zaka ya just you pick it is it that ka dauki yau ka dauki jibi ka dauki gata that is when you are complaining or is this the first or second time ka ga no that is it can't call ka conclude so this is what you are talking about don't assign responsibilities to setting to your wife, like setting responsibilities to your wife. No, when you see things are not done the right way, you can do it. Eh, come on, one up, come on. You are giving example. Kina gani aiwani. Renanda nazona gan abin bei banai. So the next time she would know that she's supposed to do. So the issue of pampers be kamata zama wani issue nda da sake mata ba. Iyanka ni yo koka saketa. Bata dauka yaron ta ce ko ya akai shi, the child is your baby. When she marries, it's still coming back to you. So the mentality nan ne kan da muke tunani ko wasu maza ke tunani ne shike affecting su or yake affect marriage mu. That is the first point I want to make, because in muna ganin kaman yana ga he's the man. Ke don call me one the one is our ba respect. No, she's your wife. Treat her as a wife, as a sister, as a mother. Ba za ka doki don an ce kai ne namijin gida cikin maganan ka, cikin zaman ka, cikin ci abincin ka, everything.
Nan mun ga kin ga ba kun ba yanayin zaman mu gana. Ana zama cikin gida da yayyeni da kan ni yana fira.
Anan so those are the things we want to correct. Kai da kanka kana ganin ta like kan da ka approaching ta sakankanin mutane, is it right? He can't tell me that the whole Ghana, everywhere you go, haka aje approach mata. No, probably certain shin nanne and they are not willing to exploit. Some of our men ba to explore. What do I mean by exploring? She and her gun wonder sani nanko, what is it in his head? Abin da yake use yake govern da shi family sin shi is final. Be zuwa gan wani abu wani wuri a mai shawa is adopt ezuwa yi. Be ganin ba ba shi rayu wani wuri a adopt ezuwa yi, even if it is good to him. What is it in his mind? Abin da ya sa kan shi, she dey rule da shi family shi.
Which is mata kuma hajiya awa akwai wadansu mata su wato kawaice abota tana tare da kawanta kila tana ga abin da mijin kawanta ke ma kawanta tana so ita ma mijinta dole yayi mata, amma kuma kin ga hannuwan mu ne ya tsunnan ba dai bane kowa da irin arzikin da Allah ya yi mu, kowa da irin kwalwan da Allah ya bashi. Kamar duba haji hawa ina so ki sani ko gwace mace na son kyautata, ko wani rai na son kyautata, amma ma kai namijin ko kuma ce ke mace da kike ganin wani nayi ma wacce, kai ma ki duba aikin da suke yi daya ne ba daya bane. Muna so kamar ni hakan ga dole in so miji na ya kyautata mini, ya mini sutura, ya kai ni outing.
Amma kun san ganin ka akwai wani abu da ya kamata in ji hankalin ku kan yana daga cikin abin da kuma ni nake gani yana haifar da rabuwar aure idan ba shi ba.
Interrupt question ki baba, what I want you to know is batun rabuwar aure da lakan da ake treatment duk yana fara from the roots. What do I mean by the roots? Ka zo neman mace an rage maka sadaki kwata ku yi min gafara, wani waya ya kawo mapo har ya kawo wai wani story book. It's also what a way of sadaki wani ya ya bada
shi ake daura mai aure
Ghana city. Yes, wani ma bashi in ka ba ta kudi wurin neman
Ghana city which be kai $10 ba,
be kai $10 ba, be kai
$10. So he didn't even do any wani ma o chicken soyayen friends in shi or what, someone might pay for that money.
Dewa
to come out with shima ke be that small amount na, he's not even the one paying. So what is it telling him? Oh, this one they have gotten it. Meanwhile, even if it's a side chick, the DJ in Fira that suggests a day, kai ta restaurant.
Ajawa, abin da nake so nake sani ne. Akwai wata mace, eh, wato soyayya na cin kwakwalwanta har ta rasa
cin. Kana mun ga ba auren soyayya.
Kin mutu da haki.
Wallahi wata mace na nan. Za ta nuna mana miji soyayya an tawa. Ta soci tsakanin ta kuma da Allah, eh, a daura aure ta taimake shi. Amma Ajawa, wato in ana cikin zaman auren, randa ta dan gaza sai a manta da wanda ta yi fushi kawai.
One of the reasons why ake rabuwa mostly in Ghana, I don't know if it's just Ghana, the issue of na aureta lamari be tafiya, all right, so yafi tafiya kuma an ce namiji zai bar kai je nemi. We know say an ce ya kamata you have to agree on a number of months or years you can live and wait for him, but majority of us don't know this. Yare tashi yati waya je nema, you are still long, you are here waiting for him.
So masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da tattiya na gabatarwa Amina Bahara Auna, da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayan sa Daniel Brown, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta